This became so from Timberlake.
Bandi jingo wa gabi the naga. Dunia me IT Beijing. Bandha sanam ko wa gabi the naga. Dunia me IT Beijing. Jumana. Na mage ne mawuta na aiki ni bangariya banzamba bansaka duba barawo shi shaka ai duka kariya ne na ga na safe na wani da ranna ka ka diki singo ba na san ka ji zafi amma ka sa hankali bagi bachi na daji buna bidan da wane akwai hero a ba sarki yaran arewa samu wadata Bandi jingo wa gabi the naga Dunia me IT Beijing Bandha sanam ko wa gabi the naga Dunia me IT Beijing
Tafiya ni kade Wani sa'i na mutanen kware Muna yaki da mutanen nare Mansa zaki wani kadan gane Sidi ya saurara Dan barno alkarami muna jin fara
But I'm unapologetic Y'all got skeletons in your closets like orthopedics Becomes natural how I do it, it's automatic Feel niggas pray for my demise, but they're disappointed Iconic, how ironic, I'm just getting started
Thank you, Sashay, Musa gatang, Money on my head, So I keep the truth by my way,
Bandi jingo wa gabi the naga Dunia me IT Beijing Bandha sanam ko wa gabi the naga Dunia me IT Beijing
This became so from Timberland.
Another Gbedu from NigerPickup.com.